mamun da dake nan to insha Allah dan dan ambato mana wayansu abuwa kadan dangane da al'amarin gadir nan Sayyid ibn Dawus ya kawo kalamai masu tsawon gaske wanda yake da dadin karatu amma da tsawon magana wanda ba zai yi a karanta ba daga ciki akwai inda ya kawo ruwayoyi daban-daban daga malaman mukhalifi wanda suka ruwaito ta hanyoyi daban-daban dangane da al'amarin gadir ya ce daga ciki akwai malam wani wanda ya rubuta littafi muka ba daga ciki akwai wani daga ciki akwai wani daga ciki wani wanda dai in mutum yana bukata ya duba Sayyid ibn Dawus zai ga inda ya kawo wa'annan to daga wanda cikin wa'anda suka kawo ruwayoyin akwai wanda ya kawo shafuka masu yawa ya kawo shi ta bangare daban-daban har ta hanya kamar a ce 75 duk hadisin gadirin sannan kuma wani zaka ji ya ce ya kawo ta hanya kaza wani ta hanya kaza har akwai wanda ya rubuta daga cikin malaman bari in ce musu ahlus sunna wal jamaa wanda ya rubuta ruwayan gadir ta hanya 125 ya sami sahabi 125 daban-daban da suka rawaito gadir kun ba shi iban ko shaka ba wa al'amarin gadir ba boye ba ne amma da yake ba a so an yi iyakan kokari wajen batar da shi amma bai boye ba a mai wanda ya damai da ya karatu wanda ya damai da ya karatu zai ga cewa yana nan a littafi sai dai misali idan aka ce hukumomi suka tsoro a kai suka tsoro mutane akan wata al'ada in al'adan ta miƙe sai kawai mutane su ɗauke ta ta zama ita ce sunna kuma har ya zama ba za ka tashe su a kai ba duk da yake in an koma littafi za a nemi wannan sunna da a rasa amma sai ka ga sun zauna a kanta kuma bakam da yawa muna magana mukan yi maganan kamar muna gaya ma wanda bai taɓa ji ba ne don kulle yomi muna samun mushkila irin wannan wani tana yawa bai taɓa zuwa wata munasaba namu ba sai wannan gadir ɗin ya zo an sha ma samu a baya waɗanda su ba su taɓa jin komai sai suka zo ranar gadir an sha samu da daman daban-daban mutum ya zama shi tun da yake bai taɓa sanin me muke cewa ba bai taɓa jin mu ba kawai sai ya zo ranar gadir saboda haka bayan an zuba mashi taƙiya an yi taƙiyan amma duk da haka sai ya girgiza to ba kai fa idan ya zama na kawai aka fito da abin yadda yake to kila ya zama ainihin kamar an jefa masa tsawa mai yiwuwa ma dai kawai maimakon ya fahimta kila ba fahimta zai yi to kullum muka riƙa cewa muna tsakanin tsoro biyu wannan na sha faɗan wannan la'alla a lokacin kamar gadir ne da lokacin nisfa sha'aban dangane da sahibar asirwar zaman da abuwa da zaman nan tsoro biyu tsoron farko tsoron gudun sa mutum a fitina a gaya masa gaskiya ya ƙaryata amma halali gaskiya ne tsoro na biyu tsoron kada kuma a ɓoye masa gaskiya don gudun kada a fitine shi ana jin tsoron kada a gaya masa gaskiya ya fitinu ana jin tsoron kuma kada a ɓoye gaskiya ya zau kuma an cuce shi mai yiwuwa in aka haɗu a lahira ya ce kun san da wannan ne sai ba ku gaya min ba to kaga in ba mu gaya mashi ba fa muka ce ai muna jin tsoron kada mu gaya maka ne ka fitinu mai zai ce mana ai da sai ku gaya min to kaga anan zai zama ana iya samun madalifin ɓoye gaskiya saboda haka za mu iyakan tsayawanmu mu ga tsakanin tsoron nan guda biyu mun yi bayyana mu faɗi gaskiya ba mu fitini mutum ba in za mu iya amma mun san wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a. Wani duk yadda ka kai da sa masa hankali da hikima da sauransu kan gwada masa kai kokari ka kawo masa bayan wannan kai kokari ka ce ya nuna da ya duba kuma ruwayan da ya aminta da shi ba naka ruwayan ba du ya lura da ruwayan da ya aminta da shi to amma duk in ya dake akan shi baya son wannan abu to sai dai ai fada shi kawai zai ce maka kam san baya so ya ji ne kawai saboda tun da yake bai taba ji ba kuma ba kara gaya masa to sai mu ce masa duk hikiman zamu ji mu ce abu na farko dai ka sa hankalinka ka lura da cewa idan baka san abu ba idan baka san shi ba ba yana nufin rashin kasaninka da shi ya maishe shi ba gaskiya ba in rashin sanin mutum da abu ya maida abin da bai sani ba ƙarya to waɗanda ba su musulunta ba saboda ba su da labarin musuluncin ba su kuma sani ba ba su ma san Allah ya aiko annabi Muhammadu ba to su ma za su gamu da Allah da hujja ke in ya ce ban aiko da manzo ba sai ce a ina ai ba su taɓa ji ba rashin saninka da abu ba sai ya zama wannan abin ba haka ba ne ba to kuma in ka ce abinda ka sani ka saba sani shi ma shi ya maishe shi daidai saboda ka daɗe kana jin shi sai mu ce to shi ma a ce duk abinda mutane suka daɗe a kai suna jin shi ma ya zama gaskiya ke nikan taba da wannan misalin na wani track da na taba karantawa wani irin sabin dai abijan charis din ne suna ma su ma suna kokari ne su nuna ma kristoci ƴan uwansu cewa wasu abubuwan da suke yi ba shi a cikin bible kamar misali ibada da suke ran lahadi cewa a bible ran asabar aka ce a ibada daga baya ne sarakuna suka mishe shi asabar kuma asabar din in aka bai shi kai lahadi shi kuma lahadin nan yawo asali ne daga bautan gumaka to suka kawo furudin su sai suke cewa to wasu kan ce eh to an san haka nan to amma ai an dade haka ake yanzu to sai suka wani hujja ni da ya ban sha'awa sai suka ce in dadewan abu ya maishe shi gaskiya to iblis yana da gaskiya sai ce ai wannan ko hikima ce tuntune ya tawaye to kaga iblisanci ya zama mene kenan tunda shi ya fi dadewa ya zama gaskiya ke dadewan abu bai maishe shi gaskiya ba domin an dade to haka ma yawa idan mutane suka ga hal agalabiya suka tafi akan cewa haka nan ne ba shi ne ta nan ake gane gaskiya ba Allah ta'ala yana cewa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabil in ka bi mafi yawan mutanen ƙasa su fatar da kai ashe mafi yawan mutane a ƙasa ba gaskiya suke ba ke ba a kafa hujja da dadewa ba a kashe kafa hujja da yawa ita gaskiya tana da waɗansu ma'aunai ne na gane ta wa'annan ma'aunan zaka bi ka tabbatar da gaskiyar magana ba wai aka haka ka saba a garinku ba ko tun kana yaro haka kake ji ba ko kuma wani bai zo ya zo ka ce kai baka taba jin shi ba ko baka ba haka bane ba a gane gaskiya ta wannan ya inganta wannan magana ta yaya ake gane inganci magana na'am ba kowane mutum ne zai idrakin al'amura ba musamman ana kafa mishi hujja da ruwaya amma hankali wani abu ne da Allah ta'ala ya ba mutum baiwa ce babba wanda yake kuma da shi ne zai kafa masa hujja kamar yadda wani sahabin Imam Rida yake tambayansa yake ce to yanzu da yake ba zamanin annabawa bane ba wanda yake su annabawa hujja ne na Allah akan mutane to yanzu da ba annabawa meye hujja sai ya ce masa hankali yanzu hankali ne hujja Allah ya baka hankali hankali in ka sa hankalinka zaka ga yana lura da kai da kai ka binciken gaskiya in abubuwa biyu suka saba kai kokari ka gane wanne ne ne hankali ya koyar da kai wannan kuma har wallahi hankali ba a ko da ke mutane ba san ma'anar hankali ba da yawa sukan dauka shi hankali shine abin da ransu ke so hankali ba shine abinda rai yake so ko kuma abinda muke ce ma dandano abinda mutun ke sha'awa domin dandanon mutane yana bambanta da abinda suke so shi hankali wani abu ne wanda yake daban wanda yake na da ma'aunansa daban idan ka bi dandanon mutane kace dandana mini ya ji gishiri wannan ya dandana alibi ya dandana ba'u ya dandana ta'un ya dandana sa'un ya jimin ma ya dandana alibi yana iya cewa ya ji ba'un ya ce ya yi yawa ta'un ya ce ba gishiri jimin ya ce akwai dan kadan dandano ya bambanta daga mutum zuwa mutum saboda haka dandano ba da shi ne ake gane abu saboda haka ba wai test ɗinka ya test yana tafiya da daidai da irin yadda kai kake ji da ba da kake fahimta amma hankali duk ɗaya ne shi ma'aunin hankali guda ɗaya ne ga kowa da kowa wanda Allah ta'ala ya ba mutum don haka ne ma za ga alkur'ani fa kam dai Allah ta'ala yana cewa afala tadhakkaru afala tatafakkaru yana faɗin yana faɗin ulul albabi yana gashi nan wanda yake magana kan hankali saboda haka daidai gwargwado za a sa mutum hujja da hankali daga cikin abin da muke faɗi da cewa idan mutum an ce yana da daraja to yana yin wani abu ne da zai ahala shi ga wannan daraja ɗin alal misali idan ka ce ma mutum jarumi aka ce ai wannan mutum jarumi ne me ya jaruntaka a ina ake gwada shi ka ce jarumi ya me yasa ka bai shi shi kuma zaro ka ce ai bai da tsoro masala bai da tsoro da ya ji mota ta yi rihi da jin mota ta yi rihi sai danna a guje har ya saki wani abu a wando amma sai aka ce jarumi ne mota za ta wuce sai ce pass sai dan kara a guje to yaya jarumi kenan dole idan aka ce ai bai da tsoro to sai an gwada me yayi sai an ce maka me yayi na rashin tsoro idan aka ce mutum wannan ai koda akan me ne koda an ce maka dan dambe ne to dole a ga waye mangare idan aka ce maka mutumin nan misali gwanin abu kaza ne masalan koda gwanin koda magul koda tuki ne koda menene ma dole sai an gwada shi an gani ne aka ce shi gwanin wannan abin to don haka in kaga Allah ta'ala ya yabi wani bawan sa zaka ga wannan bawan nasa yayi wani abu ne wanda ya zama ahalin wannan yabon al misali Allah ta'ala ya yabi annabin sa ayyub yace inna wajannahu sabira ni'mal abd innahu awwab to misali an yabi Ayyub da dauriya aka ce mai dauriya ne wannan yana nufin mene kenan ya daura masiba an jarabce shi da masiba ya daure in ka karanta tarihin annabi Ayyub sai ka ga an jarabce shi a dukiyansa ya daure aka jarabce shi a ƴaƴansa ya daure aka jarabce shi a lafiyar jikinsa ya daure sai Allah ta'ala ya yabe shi yace inna wajannahu sabi da aka ce dangane da annabi Isma'il aka ce innahu kana sadiqal wa'd ya an gwada shi da cika alƙawari ne sai ya cika alƙawari da sanin mun zo ta sharhi zaka ga cewa Isma'il din da yawan mutane sun dauka Isma'il dan annabi Ibrahim ne wani annabi ne cikin annabawan mu na Isra'il sunansa Isma'il shine dangane da shi Allah ta'ala ce innahu kana sadiqal wa'd sannan kuma da Allah ta'ala ya yabi Ibrahim da lambobin girma daban-daban in yace inna ibrahima kana ummatan yace shi kada yace masa umma qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an ummi kaga lambobin girma mala umma hanif qanit shakir kuma wuri ce inna ibrahima la halimun awahu munib kaga wa'in su lambobi mal halim
awahum munib.
To tambaye me Ibrahim ya cince ji wannan haka kawai Allah ya mamanna masa wannan lambobin girma. Ko wannan lamban girma Ibrahim yayi wani abu ne aka liƙa masa.
Balkan an liƙa masa an alama an ce mishi Allah. Ka san ma'anan Allah mai yawan oh oh yana kuka saboda tsoron Allah yana addu'a yana ah shine Allah. Mai yawan kuka da daddare yana addu'a yana
to bai yi ba za a ce mishi awwa
to ku zo mu je mu ga mutanen da za mu zo da za mu dauki mutanen da wasu suke ta kodawa mu sa a sikeli wani wallahi in ba dun gudun kar ma a ce ban girma shi ba sai in ce kufufucin su sauro ya fi shi nauyi. Amma sai a ce wai annabi ya ce kaza dangane da shi to ai ba hankali a ciki yanzu wanda kace Allah ya ba haka kawai Allah ya be su da suka yi menene ya be sun yi wani abu ne to amma sai a ce mana wai annabi ya ce wani kaza ciki ma wai hadda ilimi sai a ce hadda ma jaruntaka wani mun an sani ya gudu ba ɗaya ba biyu ba amma an ce jarumi ne wani an san bai taba komawa da kowa ba an ce masa jarumi ne to haka ake jaruntaka wani an ce ya fi kowa ilimi an shafa littattafan hadisi yana da hadisi 44 Abu Huraira ma ya fi shi to amma an ce ya fi kowa ilimi haka ake yi in kana ina ilimin a kawo mana sai ka ga ainihin an samu a dinga kodawa to shi Ali ba sai ka ce annabi ya ce kaza dangane da shi ba mu shiga tarihi mu gani mu ga wane ne yayi kaza wane ne ya bada ransa fansa ga annabi a ranan yawmul mabit ya zauna a shimfiɗa shi a kashe shi annabi ya fita har aya ta sauka dangane da wannan wane ne ya fi ko da ke wani suka ɗauki wani darajar wasu fasu ba wani sai dai wannan basu ce wani ne ya kwanta a shimfiɗan annabi ba amma sai suka yi ƙoƙarin su murguɗa tarihin basu nuna cewa jaruntaka ba ne sai suka nuna ba wani abu ba ne har ma wani ke gaya min wata magana don izgili ga Ali ya ce shi ya gani ne ya ce wani mutum da aka ce ba ta aliyun ala firashin nabi sai ya je kankara ta ɗin nan ya ɗaga mashi ƙege ya cire 'ya'yan ta ɗin ya yi mashi ƙege a sama ya wani haka da shi ya maishe shi lamalu ake cewa ko ya maishe shi lam'ara ya zama bala aliyun ala firashin nabi da yake ya ga daraja ne shi kuma ba ya ƙaunan Ali sai je kankare ya ce ma'ana tunda balan ya fi tsari kenan ma'ana ya ji ya fi rigita amma da yake ita ta ɗin ta ƙi zama lam'ara ɗin sai lam'ara ya kan yi ƙasa haka sannan ya ɗago shi ko sai ya tafi haka sai a gani tabbata ya kankara ta ɗin ne saboda ƙin Ali wane ne ya ba da sanarwa don na san shi ma wannan za ku ce mana mai ba wani su ce wane ne sai wani lokaci muka ci kai da ba don wasu mun san ƙida hukuncin su ya ci kaiwa ba wallahi sai mu ce ai mubahala sai mu ce mun yadda in ka ci haka ne a ɗauko alƙur'ani ka sa hannu mu sa hannu mu faɗa ka faɗa mu ce Allah tsine mai ƙarya amma saboda wata wallahi sai ya yi Ali ne ya fito ya ce zan ya fito da kawafirul fatimiyya Fatima da Fatima ƴar Muhammad da Fatima ƴar Hamza da Fatima binti Asad ya ce ga ni na shirya zan tafi Madina wanda yake son uwarsa ta haifi wani ya biyo ni ya fita da rana tsaka alhali wasu in za a fita hijira ana fitar da daddare ne in kuma mutum zai fita da rana sai dai ya fita da wani kayan ya zane in karero itace ne da igiya a hannunsa daga nan sai ya nausa ba zai dawo ba ta haka nan suke fita amma shi sai fita ana ji ana gani aka shishe da kai aka ya ce wanda ke son osa ta haifi wani ya biyo shi Abu Sufyan ya tara samari yace haba samari saurayi irin ku ya kawo irin wannan katsara alasa mai ansa masa ai mun ji kunya za ku ba mu kunya ne fita da rana kuna gani yayi muku wannan suka ce suka shirya takaddaran su suka bi shi sai musu nasiha yace ina muku nasiha da ku juya baya yafi muku alkhairi ba ina so in sheƙar da jine nan ku bane suka ce mun ga maka ka koma a koma da wayannan ba za a ci mana fuska irin wannan ba koma da wayannan matan ka koma in ba kana so kana son ka dare yace ina muku nasiha ne zuwa can wani zaro takobi ya ka da shi zuwa can da ya nufo su ya dun faro suka dawo a guje suna cewa yadda ka san zaki suka gani na'am na'am na san an ce wai wani ne yayi haka nan wai wani ne yace wai in uwarsa tana son ta yi wani wai a biyo shi to me yasa ba mu ga irin wannan jarumtakan ranar Uhud ba da ranar Khandaq da ranar Khaibar ai sai an gana mana wannan jarumtaka inda da gaske ne ranar Uhud an dana a guje ranar Khaibar an dana a guje ranan Khandaq an dana guje to ya ina wannan jarumtakan take sannan yanayin Ibn Said Ibn Daus ya kawo ɗansu daga ciki na ga lokaci na ƙwarewa ne kuma yana son mana addu'a ina son mai addu'a ne mu tashi don yana wayansu abubuwan da ya kawo a nan ya kawo su ne a ɗariƙoƙinsu ruwayoyinsu daban-daban abin mamaki sai mutum ya sa mamaki ashe suna da shi a littafinsu sai a ce to ka gani a littafinsu kaza an rubuta kaza a littafinsu kaza an rubuta kaza ga sunan daban-daban ba a ce manzon Allah ya ce kaza ba dangane da mutum mun sai na'am muna kan karkace ba mu kafa hujja da cewa ai manzon Allah ya ce kaza na'am ya ce kamar yadda muka kafa hujja da alqur'ani ya ce a ibrahim kaza kaza ne ko amma kuma ibrahim ya abin da ya ahala shi ne ga wannan ai ko ba mujarradin kawai an yabe shi da wannan to shi ali muna iya aje maka abin da annabi ya fada sai mu ce to ga abin da ya ahala shi wace musun kwamawan Khandaq da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa la darbata aliyin yawmal Khandaq afdalu a wani raya afdalu min ibadati thaqalai wanda kuma lokacin kafin ya tafi manzo Allah ya ce barazal imanu kullu ila al-kufr kulli wannan kace ai kuna kama mana hujja da abinda annabi ya ce ba kai kake ce ga ahla ba sai to darbat ali din ba an yi darb din bane kuma ka manta ibn abdulur yayi ta kira ne yayi ta kira ne ko wani kira yayi sai ali mi bai manzo Allah ya ce wane ne zai mana maganin ibn abdulur ya kasance tare da ni aljanna a darajata manzo Allah ke wane cikin ku zai kare mana Ibn Abdulwud ya kasance tare da ni a daidai da daraja dina a aljannan Firdausi sai Ali ya miƙe sai ce wani ba kai ba ya zo wani ya sake maimaita musu wannan waye zai tare mana Ibn Abdulwud ya kasance a daraja ta ni da shi daraja daidai wa daidai ni da shi a aljanna Ali ya sake miƙe ya ce wani ba kai har karo na uku duk Ali ke miƙe sannan Ibn Abdulwud can yana ta kira yana cewa haba musulmi na ya kira har murya ta dushe ku ne fa kuke cewa in an kashe ku aljanna za ku je mu kuma in an kashe mu wuta za mu je to ni ina shauƙin wuta din ba mai shauƙin aljanna a cikin shi yana shaukin shiga wuta, to yana mai shaukin aljanna, kowanne ya je inda za shi. Ya ce haba musulmi, na kira har mayata sai ya faɗi wata magana wanda Ali ya ci kasa daurewa. Ya ce ko ba ku yarda da abin da annabin naku yake faɗa muku ba ne, haba sai Ali ya zabura. Sai manzo Allah ce a wannan. Ya ce ya Rasulullah, ina imanin mu in wannan mutumin ya faɗi wannan magana muka kyale shi, ina imanin mu yake. To ina wa'annan gwarazan? Da fa mutum zai je ya tafi Ibn Abdul, Ibn Abdul ya kashe shi, ba lalle ya kashe Ibn Abdul ba, Ibn Abdul ya kashe shi, da zai zama tare da annabi a darajarsa ne? Bai ce wa zai je ya kashe mana Ibn Abdul, wa zai tara mana shi, ko da ko zai kashe shi. Kuma akwai mutanen da suka da annabi ya girme su da ɗan kaɗan, an yi aure an hayayyafa, yanzu an ɗan fara ɗan tsufa. Ana da ‘ya’ya da jikoki, me ya rage? Aljanna a darajar manzon Allah, ba sai ka tafi abinka ba ka huta. To a hunaka man yurid, wa man yurid thawabal duniya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi shakirin. Akwai man yurid thawab, mai neman thawabal duniya ba zai tafi ba, ba thawabal akhira yake nema ba. Saboda yanzu in ya je koma aka kashe shi ya san thawabal akhira zai samu. In ko ya zauna da ransa aka kafa daula zai iya zama halifa. To kaga mai neman gwamna ya je campaign a ɗan kashe shi, in ɗan takara ya je campaign aka mangare shi, ya ka gani waye zai gwamnan kenan? Sai wani ba shi ba. Saboda kaga ba ya zo ɗan takara ya yadda ya mutu. To kaga a waje ɗaya kana kallon aiki, a waje guda kuma kana ganin yabo. To yayi daidai, ka ji yabo kaga aiki, amma ka ji an ce an yabi mutum da jaruntaka amma ya gudu ko ya ji tsoro, to ai kuma ta ina ne jaruntakan ya taso? Hankali ba zai karɓi wannan ba, hankali ba zai karɓi wannan ba. Insha Allah wanda yake na kamar nake cewa abubuwa dai daban-daban ne, naga shi sai da Ibn Arusi ya kawo su daban-daban, yana cewa men haka za, men haka maka za, men haka za, ya kawo su da yawan gaske, ya kawo su da yawan gaske wanda yake wasu fassarorin ayoyi ne, wasu kuma ayyuka ne. Ci daga cikin darajojin da Allah ya masa hadda cewa jarabawoyi da aka yi ma shi Maulana Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamu alaihi, ya fi kowane wa'yansu jarabawa da muka sani wanda aka yi ma sauran ausiya, saboda yawan mahassada da magauta wanda suka yi adawa da shi suka yaƙe shi. Ya dake ya yaƙe su fi sabilillah, da kuma taimakonsa ga Sayyidul Mursalin. Wanda yake ainihin masu adalci sun ruruwaito daban-daban irin jarabawoyin da shi amirul mu'minin ya shiga. In ciki akwai kariyan Ali alaihi salam ga manzon Allah da wannan addini da kuma al'ummar musulmi. Daga ciki akwai shi aka keɓanta da kai suratu bara'a ga mushrikai. Na san wannan shi ma da an ci sun yi tala'ub da abin sai suka ce ainihin su da yake sun ce aya ta sauka ta ce wannan abu lalle imma manzo Allah zai isar ko wani daga gare shi sai aiki Ali. Amma sai suka nuna cewa ainihin kamar Ali ya ji a ɗan rakiya ne. Alhali Ali ne aka ya tafi ya isar ma mushrikai. Su kuma mushrikan cewa suka yi da wani ne ba kai ba ya zo ya karanta mana wannan da mun ga bayan shi. Amma ina mu ina kai mun san ka san. Lokacin da ya zo ya karanta masa bara'atun minallahi wa rasuli ilal mushriki ya ce fasihu fil ardi arba'at ashhur. Abin ya wuyata musu yanzu an shelanta musu yanzu ba Allah ya baranta da ku da manzansa da muminai ba su ba ku. Yanzu an ba ku dama ku kai ku komo wata hudu daga nan ko ka musulunta ko ka bar gari. Suka ce yara suka ce da ba dimu da wani ne ya karanta ma wannan ba kai ba da an sha'ani tsakaninmu da shi. Amma ina mu ina ci mun san ka sarai ba da zamu. Daga ciki akwai kashe Ibn Abd al-Wud inda ya zo a hadisi da darbata Ali li Amr ibn Abd al-Wud afdalu min amali ummati ila yawmil qiyama afdalu min amali ummati ila yawmil qiyama wani ruwayan a wani ruwayan kuma la darbata Ali yawmal khandaq afdalu min ibadati thaqalai kuma yace barazal is